Sallama ne kinki ki amsa ne gira kuma kinki ki juya baki ke furta kalamun so durkuso ne ina tuwa ni zuciya ta ta kyasa na yo saban kabu ir budurwa ta ta satar ko na yayi kabu saban aure shi ke sanya masoya jin dadi sun soya ta sha can ya sauka garin dadi usrina an shi kamshi na ta shi sashin raina gashi zan muce haushi yarin yakin yi yabin ki ne zan yi akan ki zan fara yi zan tuka masa sanyi
Zan canka abin duba.